these mornings, you're gonna rise up singing and just spread your wings and take to the sky. Well, your daddy's rich and your ma is good looking, so hush, little baby, don't you cry.
Da 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 da